الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر لهدي قوم قوات شعبان هجرة watan biyu shekara 2025 karatu na fiqhu a cikin littafin matnu al-ashmawi a darasi na 14 zamu tashi babu sujudi sahawi a shafi na 34 babu sujudi as-sahawi bale ce babe da zai yi magana akan hukuncin sujuda ko yadda ake sujuda idan an yi rakanuwa a sallah idan aka samu rakanuwa a sallah to ya za a yi sujuda wa sujudu as-sahawi sujuda ta rakanuwa sajada tani to sujudu ne guda biyu qabla salamihi gabanin sallamewar mai sallah gabanin sallamewar mai sallah wanda ita ake kira wato qabliya sujudun to guda biyu ne koda ko malamai suka ce sahawu din ya maimaitu in dai abin nan da ka bari ba wai ya rosa sallan ne gaba ɗaya ba sallar tana gyaruwa to koda sahawu din yayi ta maimaituwa to sujudu guda biyu kawai zaka yi za su dora maka duk wancan kusakuran da aka samu a ciki to shine malai yace inna qasa sunnatan ba sunnatun ba kuskure ne inna qasa sunnatan muakkadatan ai mafulin bihi ne sunnatan din na qasa fi'li ne madi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa in naqasa huwa sunnatan muakkadatan idan shi mai sallah ya tauye wata sunna kakkarfa mai karfi to a wannan lokaci ne zai sujudu guda biyu kamin sallamewarsa wanda su ake kira qabliya su ake kira qabliya ko ita ake kira qabliya a wurin malikawa mafi karancin abinda in ka bar shi zaka yi masa sujuda qabliya shine sai ya zama sunna muakkada saboda haka sunna wadda ba mai karfi ba to ba a yi mata qabliya ba a yi mata qabliya to wannan shine saboda haka duk wani abu duk wata sunna da take ba mai karfi ba kamar abin da a iya cewa mandubi ne to kaga wannan kamar yadda ya faɗa a baya ba za ka yi masa sujudu sahawi ba to ya tashahadu lahuma kuma idan yayi sujudun nan guda biyu na qabliyar to kamin ya sallame zai maimaita tafiya ya tashahadu lahuma zai maimaita tafiya gare su su sujudun to wannan kenan wannan shine abin da yake mashhuri a mazhaba amma akwai wani kauli wanda daga cikin malikawa din suna cewa ba sai an maimaita tafiya din ba tunda ai cikin sallah kake suka ce da qabliyar da ba'diyar duk ba buƙatar sai ka sake maimaita tafiya waccan da kai yi farko ai ta riga ta wadatar akwai masu wannan kauli sannan cikin su akwai masu rarrabewa suka ce in ba'diya ce to ka maimaita tafiya amma in qabliya ce ba sai ka maimaita tafiya ba tunda baka fita daga sallah ba kana nan cikin sallah to su kuma tafsilin da suka yi saboda shi mai tafiya din akwai magana akan ingancin sa daga annabi mafi yawan abubuwan da ake ruwaituwa ko hadisan da ake ruwaituwa malamai suka ce ba su tabbata ba suna da rauni to shi yasa aka samu wannan sabani wannan a malikiyyan ma kenan ba irin malikiyya din bace suka faɗa haka wanda zamu ga sauran mazhabobin kaga kwata kwata babu ma maganar maimaita tafiya din babu su ba su ambace shi ba wasu mazahib din to abin da yafi shine mutum ba sai yayi ba ba sai ya maimaita tafiyan ba wasu kuma suna gani in ba adiya ce dai ya maimaita abin da yasa suke cewa maimaita tafiya suka ce saboda sallama din ta zamo bayan tafiya yawa don tsarin sallah kaga idan ka zo sallama ai kakan sallame ne bayan kammala mi tafiya to idan ka zo kai sujudu sahwi to kaga wannan sujudu sahwi ta rabe tsakanin waccan tafiya da kuma sallamewarka to suka ce maimaita tafiya din shine yafi saboda sallama ka ta zamo karshen wato tafiya wa yusallimu minhuma zai yi sallama gare su wa in zada sajara ba'da salami amma idan ya ƙara wani abu ƙarin da bai roshe sallah a kiyaye ba ko wani ƙari zaka yi ba adiya ba ana magana ƙarin da bai kai a ce sallar ka ta roshe ba to wannan kenan idan ya ƙara wani abu to sai yayi ba adiya wa inna qasa wa zada in kuma aka samu su biyun duka sun hadu ya rage wani abu kuma yayi mi kuma ya ƙara wani abu to kaga an samu haduwar biyun gaba ɗaya kamar kila ya zo sallar azhar bai samu ya zama farko ba da ya zo ƙarshe kuma sai ya ƙara wata raka'a suka zama biyar to idan ya zo ƙarshe to shi ne mali ya ce sajada ƙabla salami a nan sai ya yi ƙabliya kamin sallama li'annahu to dalilinmu na cewa ya ƙabliya saboda shi mai sallah yugallibu zai rinja yadda janiban na ƙasi ɓangaren tawaya ala janibin ziyadati akan janibin ƙari a malikiya ƙabliya ta fi ƙarfi sama gami ga ba'diya me dalilin su suka ce saboda duk abin da aka ce an tauye to kaga bai cika ba wadaka in kai sallah ba kai wani abu ba to sallar ka tana nan a matsayin tauye shi kuma ƙari sallar ta cika kai wani abu ne ka zo da shi wanda kuma bai kai a ce ya lalata maka sallar ba amma dai za a rubuta ma kai sallah cikakka wancan kuma za a rubuta kai sallah amma bata zama complete ba suka ce to kenan kaga ragi yafi tasiri saboda mi saboda ƙari da wannan an rubuta kai wannan kuma an rubuta kai amma ba bai cika ba to shi yasa suka ce a rinja yadda janibin tawaya din sannan shi yasa zaka ga suke cewa ita ƙabliya to in lokacin ta ya wuce ba za a maimaita ta ba sai iyaka za a duba abinda ka bari in ya kai sunna uku sallar ta lalace sai kai sabuwa in kuma bai kai sunna uku ba to shikenan kasha an yafe ma amma ba adiya kamar da zai ambata kaga ko bayan shekara ko shekara nawa ko wata ka tuna ana bin ka ƙabliya to sai ka yi ta ba adiya afwan ko bayan wata nawa ne ka tuna ana bin ka ba adiya to za ka yi ta wasahi mai rakkanuwa fi salatihi a cikin sallarsa ala salasati a kasamin kashi uku ne taratan wani lokaci yasku an naqasi fardin wani lokaci mutum yana rabkana daga barin farilla min fara'ibi salatihi daga farillan sallarsa to anan fala yujibaru bisujudi sahwi anan ba a cewa kawai ya dora wannan farilla da sujudu sahwi ta isan masa a'a ba za ta isan masa ba ita kadai wala budda min al-ityan bihi sai fa yazo da farillan nan in lokacin sa bai wafati ba idan mutun ya manta misali karatun fatiha to in lokacin ta bai wuce ba an gane bai kulla wata raka'a ba to sai ya dawo ya gyara ta bana sai ya dawo ya maimaita wannan fatiha din da yammanta ko yayi ta tunda dama bai yi ba in kuma lokacin ta ya riga ya wuce to shikenan wannan raka'a sai dai a hakura da ita a canza wata sabuwa kamar kila ko da ya tuna ya ma shiga raka'a ta biyu shi kuma a raka'a ta farko ne ya manta wannan karatun fatiha karatun fatiha kuma rukuni ne to wannan shi ne amma ko yana cikin ruku'u ne ya tuna da ana bin shi fatiha to zai dawo amma in ruku'un wata raka'a ne ba wannan ba to lokacin ta ya wuce haka wasu malamai suka ambata kwarai da gaske haka in ma ruku'u ne yammanta to shi ma in lokacin sa bai abin nan ba sai ya yi shi in bai shiga wani ruku'un ba to sai mala ya ce wa illam yazkur zalika in kuma bai tuna ba kwata kwata hatta sallama sai da ya sallami sallawa qala kuma lokaci yayi tsawo to qala an samu sabani daga ibnu al-qasim da kuma mala ashhab shi ibnu al-qasim yace tsawon ana kimanta shi ne da gurgurdon al'ada ga al'ada za a ce abun yayi tsawo shine ma'auni shi kuma mala ashhab yace da zaran ya bar masallaci shikenan to lokaci yayi tsawo batalat salatuhu sallar shi ta baci in ya zambe tuna ba sai da lokaci yayi tsayi amma in lokaci bai tsawo ba kila yana sallamewa ya tuna to sai ya tashi ya canza wannan raka'a din in kuma ya sallame ya kila ya shigaltu da wani abu koda yana cikin masallacin yaje yana tilawa ko ya kwanta yana hutawa ya dauki lokaci sai ya tuna to kaga nan sallar ta baci sai dai ya sabuwa wayabtadi'uha to zai fari sabuwar sallar mutaratan wani lokaci ya su yana rabkana an fadilatin daga barin mustahabbi min fada'il salatihi daga musahaban sallar sa kal kunuti kama kunuti wa rabbana wa lakal hamdu da rabbana wa lakal hamdu aw takbiratin wahidatin ko yan manta kabbara daya wa shibhi zalika da abin da ya kama da wannan fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi saboda basu kai karfin ayi musu sujuda ba fi shay'in min zalika a cikin duk abin nan da ya ambata wa mata sajada li shay'in min zalika duk sanda ya sujuda ga wani abu daga cikin abin nan da aka ce ba sai yayi ba qabla salamihi yayi qabliya batala salatu sallar shi bata baci wa yabtadi'uha sai ya fara sabuwa wataratan wani lokaci yashu an sunnatin yana rabkana daga barin sunna min sunani salatihi daga sunnonin sallar suka surati kamar sura ma'a ummil qur'ani wanda ake yi tare da wato ummul qur'ani fatiha aw takbirata ne ko yan manta kabbar bari guda biyu aw tashahudaini ko yan manta tafiyoyi guda biyu aw lijulusi lahuma ko yan manci zaman su don lafazin da kake karantawa sunna ne zaman da kai kuma shi ma sunna ne to kaga in ba kai zaman ba to kaga sunna biyu kenan shi yasa ake cewa wanda bai samu zaman farko ba to sai yayi qabliya saboda ana la'akari da ya bar sunnoni guda biyu zama da karanta lafazin tafiya wannan shine amma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan fa yasjudu li zalika to sai ya sujuda don barin wannan wala yafutu sujudu al ba'di bin nisyani to ba'di ya fa bata kubucewa saboda mantuwa uzuri guda in baka tuna ba amma duk ranan da ka tuna to ta dawo sai ka yi ta wa sujuduhu yana yin ba'diyan nan walau zakarahu ba'da shaharin min salatihi ko da bayan wata ɗaya ne daga wannan sallar tashi sai tuna sallah kaza da na taba yi fa nayi ƙarin wani abu an mini ba'diya wannan ana magana ba'diya banda qabliya ta mun yi bayani a baya saboda haka in ka tuna sai suka ce ka je ka yi arwalla sai ka yi mi sai ka je ka yi su ko amma sun ce in sallar juma'a ce to wannan ba adiyar ba za ka yi ta ba sai a masallacin juma'a an gane yawa in an bi ka ba adiya a sallar juma'a ko baka tuna ba sai bayan wani lokaci to in ka tuna masallaci na hamsu salawat ba a yin wannan ba adiyar sai dai ka je ka samu masallacin juma'a na kusa da kai ko da ba nan kai sallar ba sai ka yi ta saboda ba a juma'a ga masallacin da ba na juma'a ba to haka kuma ba a gyaran sallar juma'a da masallacin da ba masallacin juma'a ba sun ce in ma yayi ba ta yi ba aga ba yayi yau da kawai kaga sai ya tattaki juma'a zai yi tunda can kaga ana bi ne gyara ne kamar yadda kaga ba zai ce yi juma'a a yauwa kamar kila ko da ya hito sai ya ji an sallame kaga sai dai ya azhar masallacin ungosu amma wannan juma'a bai mi to kaji dalili walau qaddama sujud al-ba'diyya da zai gabatar da ba'diyya qabliya ake bin sa saboda yayi ragi ko kuma yayi ragi yayi ƙari inda dai aka ce yayi qabliya to dai zo da gangan sai ba'diyya ba wai da mantuwa ba aw akhara sujud al-qabliya ko ya jinkirta qabliya wanda ita ana yin ta ne kamin sallama to sai da ya sallame sai ya yi ta kaga ta koma ba adiya kenan kuma ya da gangan to a jaza a hu zalika ya yi san masa ko wace na tsayawa mahallin wata abin da ya yi bai da matsala illa dai ba haka an kafi da su ba wala tabtulu salatu malai ce sallar shi ba za ta ɓace ba alal mashhuri amma ga zance wanda ya yi shuhura a mazhaba kenan qabilul mashhuri sallah ce ta ɓace in ya yi da gangan akwai wannan kaulin a mazhaba wurin qabliya in kai ba'diya sallar ta baci amma dai malamai na mazhaba ba su fatawa da wannan amma akwai shi wa man lam yadri ma salla asalasan aw isnataini to wanda ya manta adadin raka'o'in da yayi shin raka'a uku yayi ko biyu yana shakka akan samu irin haka to fa innahu yabni alal aqalli ba alal aqalla ba kuskure ne alal aqalli tunda an samu sa ma'rifa alal aqalli kuskure ne tunda ga harafin jarra ya biyo shi al aqallu af'alu tafdili to kaga an samu sa ai ma'rifa ko saboda haka yan sarif zaka ji wasu har malamai sai kai suna alal aqalla wannan bata larabci ne ga alata biyo kuma kace kuma kai nasaba sai dai alal aqalli ba alal aqalla ba alal aqalla wannan ba larabci bane kwaba ce to yabni alal aqalli to sai ya kalle menene ya zama kadan to sai ya dauka shi yayi kaga tsakanin uku da biyu wanne yafi zama kadan to sai ya dauka biyu ne yayi jifa da uku sai ya dauka kawai biyu yayi in kuma yana shakka akan 1 da 2 ne to sai ya dauki 1 yana shakka uku ne ko hudu sai ya dauka uku ne sun ce saboda wannan shine yaqini mafi karanci shi adda yaqini yayi mafi yawa wannan kaga shakka ne to ya bar abin da yake shakka ya dawo ga yaqini waya atibi ma shakka fihi sai ya kawo abin da yake shakka a cikin sallah din ya kawo abin da yake shakka a cikin konkontun nasa waya sujudu ba'da salamihi karshe kuma sai yayi ba'diya saboda takan iya yiwa can da ya dobi yana iya yiwa uku na yayi yawa can da ya doki 1 yana yiwa 2 yayi can da ya doki 3 yana yiwa 4 yayi to akwai kyauta ta zaton kari shi yasa aka zabi ba'diya wasu kuma suka ce a'a saboda shakkun kaga wannan shakkun da shi karan kansa kari ne a cikin sallah dan bai cikin sallah to sun ce shi yasa aka ce yayi ba'diya to wallahu a'lam nan zamu kwana insha Allah sai babu na gaba babul imama babu yadda ake nada limami a sallah limami ko na jumu'a ko na hamsu salawat insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام.